the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk san yana ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Litinin 26 ga watan Mayu ga watan Agustan shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai.
To Murtala, wani hari da haramtacciyar kungiyar Shi'a ta Najeriya ta kai a babban birnin tarayyar Abuja. Yayin sanadin mutuwar jama'an tsaro biyu a cewar ƴan sanda, yayin da wasu uku kuma suke asibiti rai kwakwai mutu kwakwai. Ukraine ta yi wani barin wuta a yankin Belgorod da ke yankin iyakar Rasha, wanda ya sanadiyar kisar mutane biyar. Sannan a jiya Lahadi, hukumomi a Faransa sun ci gaba da tsare wani ɗan ƙasar haifaffen Rasha kuma wanda ya ƙirƙiri manhajar nan ta aiki sakonni Telegram, Pavel Durov.
To kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa ƴan jarida daga ƙasashen nahiyar Afirka masu amfani da harshen Hausa sun jaddada muhimmancin aikin su wajen tabbatar da zaman lafiya da haɗin kai domin ci gaban ƙasashen yankin.
Ƙasashen Afirka ƴan uwa ne, uwa ɗaya uba ɗaya, kenan mu daina duk waɗansu abubuwan da bai kamata ba na yaɗa labaran da bai kamata. Kai kana wata ƙasa ka yaɗa labarin wata ƙasa, labari na ƙarya.
A kasar Ghana kuma babbar jam'iyyar adawa ta NDC ta ce ba za ta rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ba har sai an cika wasu sharuɗa guda shida da ta gindaya.
Domin cucin ya yi yawa kuma ana yin cucin akan huskanka, kana gan kaman ga abin da ake maka, kuma sha ce wai kai shirin baka da iko kai magana ba mu yaga.
Muna kuma dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. To amma kafin duka waɗannan, bari mu fara da labaran duniya tukunna.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Wani hari da haramtacciyar kungiyar Shi'a ta Najeriya mai ra'ayin Iran ta kai a babban birnin tarayyar Abuja ya yi sanadin mutuwar akalla jama'an tsaro biyu a cewar ƴan sanda, yayin da wasu uku suke cikin mawuyacin hali. Sanarwar da mai magana da yawun hukumar ƴan sandan na Abuja Josephine Aje ta fitar ta tabbatar da aukuwar farmakin da haramtacciyar kungiyar ta IMN ta kai wa jami'an tsaron ba tare da an takale ta ba a lokacin da aka kai harin a wani wato shingen binciken ƴan sanda. An kashe jami'ai biyu, sannan wasu uku kuma an bar su rai kwakwai mutu kwakwai, kuma an kai su asibiti. Kazalika Aje ta kara da cewa sun banka wa motocin hukumar uku wuta. Kungiyar da ta samo tushenta daga juyin juya halin musuluncin da aka yi a Iran a shekarun 1970, wanda ake ayyana ta da IMN, har yanzu tana da alaka ta kud da kud da Iran. Mutane biyar sun mutu a wani harin wato barin wuta da Ukraine ta yi a yankin Belgorod na kan iyaka, wato da ke kan iyakar Rasha, jiya Lahadi, yayin da dakarun Rasha suka kai farmaki wani otel a gabashin Ukraine wanda ya kai ga bacewar wani dan jarida tare da jikkata wasu su biyu. Wasu mutane 17 kuma sun jikkata a Rakiton, wani ƙauyen Rasha wanda ke da tazarar kilomita 38 daga kan iyakar Ukraine. Daga cikin waɗanda lamarin ya ritsa da su kuwa har da wata matashiya mai shekaru 16 wacce aka rawaito cewa tana cikin mawuyacin hali a cewar gwamnan yankin Yaroslav Gladkov. Sannan wani mutum ya mutu a wani harin jirgi mara matuki da Ukraine ta kai ƙauyen da ke kan iyakar Solovetska, abinda ya wallafa kenan a shafinsa na sada zumunta. Dakarun Rasha sun kai farmaki wani otel da ke yankin Donetsk a birnin Kramatorsk a gabashin kasar a cikin dare, tare da wanda ya raunata wasu mutane biyu, sannan wani ya makale a karkashin ƙwaraguzai, in ji gwamnan yankin Vadim Filashkin. An ruwaito cewa ƴan jarida ne daga kasashen Ukraine, Amurka da Burtaniya. Hukumomin shari'ar Faransa a jiya Lahadi sun ci gaba da tsare wani ɗan asalin ƙasar Rasha kuma wanda ya ƙirƙiri manhajar nan ta aiki sakonni ta Telegram, Pavel Durov, bayan kama shi da aka yi a filin jirgin saman birnin Paris bisa laifukan da ake tuhumarsa da ke da alaƙa da manhajar ta aiki sakonni da ta shahara kuma wacce ake ta cece kuce a kanta. Kama shi da aka yi a filin jirgin Liberge dake wajen birnin Paris tun da daren shekaran jiya Asabar shi ne lamari mai daukan hankali mai tattare da sirkakiya wanda ya shafi ɗaya daga cikin manyan shugabanni a fannin fasahar zamani da suka shahara a duniya. Rasha ta zargi kasar Faransa da kin bada kai hadin kai sannan takwaran shi na fannin fasahar zamani Elon Musk yake kare shi. Durov yana da takardar dan kasar Faransa wato baya ga wasu kasashe. Ana tuhumar Durov da kin daukan mataki dan dakile ayyukan masu aikata laifi ta kafar manhajar tashi. Cikin martaninta Telegram ta ce babu abin da Durov yake kokarin koyewa sannan yana yawan tafiye-tafiye zuwa kasashen Turai. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC.
Nan ba da jimawa ba Aisha za ta sake dawowa da karashin labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leka bangaren rahotanni. Yan jarida daga kasashen nahiyar Afirka masu amfani da harshen Hausa sun gudanar da wani taro a birnin Yamai na jamhuriyar Niger inda suka tattauna kan gudunmuwar yan jarida wajen tabbatar da zaman lafiya da haɗin kan kasashen yankin. Taron ya gudana ne a daidai lokacin da ake shirin bukukuwan ranar Hausa ta duniya a yau Litinin 26 ga watan Agusta. Wakilin mu a Yamai Sule Mummuni Barma ya yi kuma na da ƙarin bayani.
La'akari da matsayin harshen Hausa a fannin sadarwar jama'a a nahiyar Afirka da kuma tasirin harshen a harkokin watsa labarai yasa kungiyar haɗin kan 'yan jarida masu aiki da Hausa ta shirya wannan taro da ya sami halartar tawagogin kasashe 11 inda aka tantauna akan batun zaman lafiya. Maryama Lawali Sarkin Abzin ita ce shugabar wannan kungiya.
Kasashen Afirka ƴan uwa ne uwa ɗaya uba ɗaya. Kenan mu daina duk waɗansu abubuwan da bai kamata ba na yaɗa labaran da bai kamata kai kana wata ƙasa ka yaɗa labarin wata ƙasa. Labari na ƙarya sai ka ɗauki wannan labari ka ce ki sa gidan talabijin ko radio. Labarin nan idan ya fito ba gaskiya bane ya wata ƙasa za ta ji. Kaga an kawo zancen tsegumi a ciki. Kar mu yarda ayi amfani da mu.
A tsawon kwanaki biyu na wannan zama an gabatar da laccoci kan illolin da amfani da kafafen sadarwa na zamani ta gurɓataccen hanya ke yi wa sha'anin zaman lafiya. A wannan lokaci da masu mummunar farfaganda suka mamaye sha'anin sadarwa da zaman rutuma tasu manufar. Isa Abubakar Shuni Sokoto na daga cikin mambobin tawagar Najeriya.
An tattauna kuma cewa shi fa aikin jarida aiki ne wanda ke da shingiɗe da ka'idoji da kuma matakai daban-daban. Ka samu labari sun harko sai ka san me labari kai ne. Ina ka samu shi ya za ka rubuta shi sannan a tayi aba su kuma masu aiki na waɗanda ke tace shi su tabbatar da an ciccire duk wani abu wanda bai kamata a sa ba. Shi mai saurari abinda ya rage nashi ya san wace kafafen watsa labarai ne da ya samu ingantaccen labari.
Wata kididdiga kan harsunan da aka fi amfani da su ta yi nuni da cewa Hausa ce harshe na 11 a duniya. Abdulkarim Anise wani dan jarida da ke aiki a yankin Agadez na ganin wannan haduwa a matsayin ta ƙara jan ɗamarar ayyukan waye kan al'umma ta hanyar kafafen labarai.
Duka kasashen ga da suka kaka sani talakawa sun yi da yaran Hausa kenan ya kamata a ce mu ba yaran mu na Hausa muhimmanci domin mu aika sako wajen waɗanda ke sauraron mu. Su wane ne? Al'umma ƙasa kenan. To kaga muhimmancin wannan taro.
Daga cikin shawarwarin da aka tsayar kungiyar ta kuduri aniyar samarwa 'yan jaridar Hausa damar gudanar da aiki cikin kyakkyawan yanayi.
Ai Allah da za mu je kasa-kasa kuma shugabannin kasa su sa hannu a sanda kungiyar nan kuma sannan muna so a ba ma 'yan jarida mutunci da muhimmanci da daraja da kima.
Da yake jawabin buɗe taro a madadin shugaban gwamnatin mulkin sojan Niger Janar Chani Prime Minister Ali Lamin Zen ya yaba da wannan yunkuri. A cewar sa makunta sun yi amanar amfani da harshen Hausa hanya ce da za ta taimaka wajen faɗakar da jama'a kan muhimmancin zaman lafiya. Hausa da ke matsayin hanyar sadarwar mutane kusan miliyan 100 da daga cikin harsunan da ke taka rawa a harkokin cigaban tattalin arziki, yaɗa al'adu, cigaban ilimi da ƙarfafa cuɗanya a tsakanin jama'a. Baya da Najeriya da Niger, Cameroon, Ghana, Sudan da Chad, bincike ya gano cewa Hausa na ƙara samun gindin zama a manyan biranen ƙasashen Afirka irin su Dakar, Cotonou, Abidjan, Bangui, Brazzaville, Conakry da sauransu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Akai da Sule Mummuni Barma. To kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu ga Aisha ta dawo da ƙarshen labaran duniya.
zaman karkar ya karu a yankin gabas ta tsakiya jiya Lahadi yayin da sojojin Isra'ila da mayakan Hezbollah da ke Lebanon suka kai ɗarwuruwan hare-hare tsakanin su sannan bayan da hare-haren suka lafa duka bangarorin biyu sun sha alwashin ci gaba da fadan muna kaiwa Hezbollah munanan hare-hare abinda Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya fada a gurin taron majalisar kasar kenan ya kara da cewa wannan wani mataki ne da zai kai ga sauya al'amuran da suke faruwa a yankin arewaci sannan zai tabbatar da mazauna yankin mu sun samu damar komawa gidajensu sannan ina maimaita muku cewa wannan ba shine kalamun mu na ƙarshe ba Hezbollah ta bayyana sake fara kaiwa Isra'ila farmaki a matsayin matakin farko na maida martani kan kisan gillar da Isra'ila ta yi wa Fuad Shukar a cikin watan da ya gabata a Beirut wani kwamandan Hezbollah da Isra'ila take zargi da kisan harin da ya kashe yara da matasa 12 yayin da suke buga kwallon kafa Hezbollah ta ce sabbin hare-harenta za su maida hankali akan wurare a can cikin Isra'ila to sai dai an kammala kai hare-haren soji na yanayin jiya Musulmi ɗan mashabar Shi'a sama da miliyan 21 ne suka yi tattakin kwanaki 40 na Sayyidina Ali zuwa Karbala a Iraki a bana inda mahalartan suka bayyana goyon bayan su ga Gaza a jiya Lahadi kalmar 40 wanda a larabci ma ke nufin 40 na nufin hidiman kwanaki 40 ta jimamin kisar gillar da aka yi wa jikan fiyayyen halitta Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Imam Hussein kuma jigo a aqidar Shi'anci a musulunci taron na daya daga manyan tarukan addini a fadin duniya sannan mai muhimmanci ga yan Shi'a wanda su suka fi yawa a Iraki da Iran a Karbala aka binne Imam Husaini da dan uwan shi Abbas a wasu masallaci biyu dake daura da juna inda yan Shi'a suke karkata hankalin sa irin wannan lokaci a duniya
labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC Babbar jami'ar adawa ta NDC a kasar Ghana ta ce ba za ta rattaba hannun kan yarjejeniyar zaman lafiya da aka tsara ba a daidai lokacin da aka tunkari zaben shugaban kasar har sai ya amince da wasu sharuɗa shida da ta gindaya kakakin jami'ar ta NDC Adel Umar ya yi wa wakilin Mabirin Accra Idris Abdullah Bako bayani kan waɗannan sharuɗan
domin cucin ya yi yawa kuma ana yin cucin ka akan huskanka kana gan kaman ga abin da ake maka kuma sha ce wai kai shirin ba ka da iko kai maka na ba mu yada inda ya kasance yawan suna son mu sign peace pact ya kamata akwai wasu abubuwan da ya kamata a yi na farko shi ne mai a yawan su West Wagon in kun tuna in by election da aka yi daga yawan su West Wagon ya kasance kuma an jima mutanen Ghana ciwo an je an zama gwamnati an zama parliament aka fito da white paper nake wanda kaman abin da ya gudana daga wurin bai dace ba abubuwan ga white paper ya indicate kamar ya kamata wayansu mutane a jakunni su harwaye bai wannan muna so mu gan wannan sa'ilin nan daga cicciman sa 2020 election zakai election mutane guda 8 suka bar duniya muna cewa kamar ya kamata wayanda aka ce wai an arrest su da mutane da aka dibiya hannaye akan su ya kamata bai risa ma ce an prosecute su na biyu kenan na uku electoral commission ta print 1 million excess ballot papers for election da jinga ba ta da iko ta yi wannan 1 million ballot papers nan da ta print ko muna cewa ya kamata a prosecute wani kuma kan wannan sa'ilin nan electoral commission don kan shi akwai wani devices na yabace BVR da BVR electoral commission wai ya bace muna cewa ya kamata a nemo wayannan BVR da BVD na kawo wanda aka arrest su a punish su sannan insha Allah mu sign this pact na biyar president Nana Akufo-Addo da kan shi ya kamata ya fito a fili a bayyane indicate publicly that insha Allah ba abin da dai juye wayar mutanen bane inda ya kasance kamar an yi election inda ya lose election ya hand over power ya kiya so ya handle power ya kamata ya declare wannan officially sannan final message mu peace pact in kamin mu ya NDC mu sign ya kamata political parties duka baki da su sign wannan peace pact ya kamata inspector general of police shi mai zo ya sign kamar abinda muke ce muna neman ga which is the six kowa ya bi yayi yanda ya kamata ya kamata ya sign chief justice ya kamata su sign sa'ilin nan mu zo da attorney general da minister of justice shi mai ya kamata ya sign minister national security ya kamata ya sign wannan takarda sa'ilin nan national peace council su mu su sign sannan electoral commission ya sign kuma in dai Allah in ya yarda kai ne shi za ka kare ba za a cuce wani bane su magana da muka haje kenan
Adel Umar kenan kakakin jami'ar adawa ta NDC a kasar Ghana to sai dai kuma a martanin da ya mayar mai magana da yawun jami'ar NPP mai mulkin kasar Alhaji Kabi ya bayyana zarge-zargen azuman marasa tushe balle makama
wannan ai kowa ya san inda yake halin su ne tashin rashin gaskiya yaudara kawo damuwa fadan magana da ba dalili abinda su ba su yi ba a lokacin su da ta faru ire-irenta don election related violence bayan ta fara ba lokacin da suke nan ta faru ba su aje committee ba commission ko committee ma ba a yi bincike su ba taba yi ba yau in zaka duba kaga shi wannan shugaba Nana Ado da Bawumia sun aje commission inda suka fadi na batun Iowa su West Ovo sauran sharuɗi cewa shi shugaban kasa ya fito karara ce ya ga umma tare shi wa shi ba zai koma shi zai mika hannu ragama ga duk wanda Allah ya bashi nasara to ai ya fada ya kai so kam cewa shi wanda ya ci nasara zai bashi fa ya fada kuma ayin jarida sun ji kuma an dauka kuma na yau social media da kuma print media banga duka wata dalili ne na ganin cewa kaman sun riga sun fadi kasa ba su da nasara kuma dalili ne shi ne ya kamata su bari mutane su san kaman ba ragwance su bane kai wani ababa ne da ka shifi da ba ta tanye su ba su samu hakuri su rada ba hannun su su yi zaman lafiya election za a yi sa peaceful ne transparent kuma wanda ya ci za a ba ragama
mai magana da yawun jam'iyyar NPP mai mulkin gasar Ghana Alhaji Kabi a zantawar su da wakilin mu Idris Abdullahi Bako masu saurare sashen Hausa ne na muryar Amurka a Washington DC a kowane lokaci za a iya ziyartar shafukan mu na internet a biyoyasa.com ko kuma sashen Hausa.com yanzu ga shirinmu na gaba
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da harkullin kan bukarin take haƙƙin dan adam. A yau zamu duba yadda wasu gwamnatocin jihohi ke rushe kadorin al'umma da sunan gwamnatocin da suka gabata ba su bi ka'ida ba. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gunar. Masu sauraro barkanku da sake haduwa a wani sabon shiri. A baya-bayan nan gwamnatocin jihar Kano da Sokoto sun gudanar da wani gagarumin aikin ruso na kadarorin al'umma da sunan cewa suna gyara barna da tsohon gwamnati kafin su ta gudanar. Idan wataƙila mai sauraro zai iya tunawa, gwamnatin jihar Kano ta ce ta kwato filaye da darajar kuɗin su ta kai fiye da naira triliyan guda daga hannun mutanen da aka mallaka wa ta haramtacciyar hanya. Sai dai a lokacin Masana dokokin kasa da shari'a a kasar sun ce matakan da gwamnati ke bi na rusa gine-ginen mutane da sunan kawo gyara ya ci karo tare da dokokin kasa.
A hira ta gidan talabijin a Litinin dinnan sakataren gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Baffabici ya ce aikin rusa din da gwamnatin jihar ke yi na daga cikin yunkurinta na kwato filaye mallakar kamfanoni da cibiyoyin gwamnatin da suka zargi gwamnatin mai shudewa da mallakawa daidaikun mutane. Wasu alƙalima da aka fitar a cikin ƙarshen makon nan sun nuna wa ɗanda rusau ɗin gwamnatin kanan ya shafa sun yi asarar akalla naira biliyan 120 cikin makonni uku da suka shuɗe.
Hannu wakilan gwamnati suka taba hannu suka zo suka mika mana fili muka fara aiki. Gwamnati ta ba mu har abin da ake ce masa certificate of occupancy din muna da shi. An sace duk kayan da muka saka a hotel an rusa mana mall da muka gina gidajen ma da aka gina an duk an rusa su. Hatta makwabta an shiga an musu ta'adi an sace musu kayayyakin su. Dama can mun yi kiyasin abin da muka kashe akalla muna neman naira biliyan 10,000 mun kuma wani lauyoyin mu da su tura wannan abu mu nemo haƙƙin mu a gurin gwamnatin jihar Kano.
Injiniya Rabiu Sa'id kenan director a kamfanin da suka yi yarjejeniya da gwamnatin da ta gabata wajen sake gina hotel din daula na Kano wanda gwamnatin kanan ta yanzu ta rusa. Baya ga hotel din daula gwamnatin ta rusa shaguna a bakin masallacin Idi na Kano da wasu a filayen race course da wani bangare na gidaje a yankin unguwar Salanta daula da Hayabusa Road a cikin birnin Kano. Har ma mallaka waɗannan wurare yake cewa
dukkan ka'ida da ake nema wurin mallakar fili ko kuma izinin gini babu wani abu da ya rage wanda ba mu yi ba tun daga matakin litter of grand har muka kai ga matakin CFO duka muna da yali a cikin gidaje da sauransu a cikin gidajen.
Sunana Ali Rayo. Ba za mu iya misalta yadda muka tsinci tashin hankali ba saboda mu waɗanda suke da iyalai a cikin gidajensu wallahi ba sa iya bacci suna da wuri a masallacin Idi sannan kuma suna da wuri a nan wurin kuma duka doka ce ta basu kuma suna da komai wanda ya tabbatar da shaidar mallaka
ko da yake gwamnatin ta Kano na ikirarin cewa yakin da take na farfado da kadarorin gwamnati da tace gwamnatin baya ta mallaka wasu mutane ne amma masana dokoki da shari'a a Najeriya na cewa
sashi na 43 na kullun tsarin mulki ya bai dukkan ƙasa damar mallaki kadara mara motsi mana abin da shafi gida da fuloti idan har zaka karba sharadin shine sai ka bada abin da ake kira notice ya zama wajibi a shimfiɗa kaidodin da yasa za ka karbi ciwon nan wuri daga urinsa a bada compensation sashi na 28 na dokar kasa kuma Land Act shi ta bayar wa gwamnati damar da zai karba din wannan su ai ba su aka yi in laifi ne gwamnati ta yi laifi to idan zaka gyara shi sai ka bi kaidar doka ta ce a ba a gyara
barista Garba Abubakar kenan wani lawyer mai zaman kansa a Nigeria a inda wasu daga cikin waɗanda wannan rusawan shafa ke cewa sun tinkari kotu domin neman haƙƙi wasu jama'a a Kano kuwa na ganin kamata yayi a ce dattawan Kano da sauran masu ruwa da tsaki sun shiga tsakani domin samun daidaito da nufin kufutar da Kanan daga fadawa cikin yanayin rudani ta fuskar harkokin saka jari da hada-hadar kasuwanci
Allah ya kyauta Bayan gura da wannan aiki na rusau da ya janyo asarar makudan kudade waɗanda lamarin ya shafa sun garzaya babbar kotun tarayya dake birnin Kano inda alƙalin da ya saurari korafin Justice Samuel Amobeda ya yanke hukunci tare da umartar gwamnatin jihar Kano ta biya ƴan kasuwar diyan naira miliyan 30,000 saboda lalata musu dukiya ba tare da bin dokokin ƙasa ba to maimakon irin wannan hukunci ya zama izina ga sauran jihohi sai gashi irin wannan rusau ya faru a jihar Sokoto
hali yanzu ina kan titin zagan yammacin Sokoto muna tare da ana rusa rukunin shaguna mallakar Murtala bawan Allah mai niyo na kuma tambaye sa me ya zafi haka ya ce shi mallaki filin ya saye shi da kuɗi amma dai daga baya yana rigimar sa tare da wani babban dan siyasa
ana ce mai tsalhasin dukiyo bayan na sai na fara aiki sai APC ta ci zabe da APC ta ci zabe ta wuce min wurin nan shi ya taba nema ne bai samu ba amma yanzu tunda APC ta dawo lalle magana ce tana nan mun zo nan su da Sokoto mun zo la'an housing sabo gwamnati ta nada committee na bincike duk na kai takarduna duk inda na kai sun bani dama in yi aiki dan shi hakkar da dirilin danga da an kai da ciko na sasa maga tifa 2300 wurin nan to yanzu abin da ya faru wannan gonar ta baya da hausi sama jigon APC na Sokoto sanan ta sarkin yamma to shi sanata da kai ne ni mun yi magana da shi na roki alhorma tai to duk dai abin baye ba to ne da karshe dai ni tabbatar da kwace ɗaya na dan duk da takalluna ba a bukaci an kawo ba
na tuntubi kakakin sanatawa mako Bashir Abubakar akan wannan batun amma yace ba sanata ya rusau ba gwamnati ta yi don haka ba abin da zai ce shi ko kwamishinan filaye gidaje safiyo da tsarin birni barista Nasiru Aliyu dan Soho ya amsa wannan tambayar da cewa
to wannan ba zan sani ba tunda ba ni ba mutum ne tsalhasi da bane kuma sanata magata ba don haka ba abokin shawara ta bane ban san abin da suke cike ba na cewa ko kaza ko kaza abin da kawai ni sani a matsayin na commissioner shine wuri ne inda ake son a azahi gidan sama an yi kankari ana son a yi gidan sama wanda bai dace ba saboda wurin kasa ce mai zurgawa to kaga a zo a yi hasarar rayuwa kuma ai abu ne ko naka ne ko na waye ko kuma yayi abin yake idan hukuma ta ce ka tsaya ya kamata ka tsaya
kafin wannan hasarar da Murtala bawan Allah yayi sai da aka rusa wasu gine-ginen shagunan sa akalla fiye da 10 akan titin Aliyu Kilu Aminu Magaji tsohon babban sakatare ne a gwamnatin jihar Sokoto aikin na rusau ya shafi ginin da yake kuma ya ce sai da ya gabatar da takardun sa na halaccin mallakar filin gaban kwamitin da gwamnati ta kafa domin tantancewa kuma ya ce kwamitin ya amince da cewa wurin sa ne
babu abin da zan cewa illa kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un idan yana gida wanda lokaci sai staff na Minister of Lands and Housing wato Director Town Planning ya zo da daddare misalin ƙarfe 10:30 ya kawo takarda takardar nan tana kunshe da bayanin cewa za a rushe mangina wadda ni a Zagarot ni babu wani bayani din samun wannan takardar ce kawai sai kwatsam Asabar 17 ga watan Agusta na samu labarin cewa ana shi ana rushe wannan gina din na buga ma shi famunan sakatare na ma'aikatar waya da tambaye shi ce takarda an kawo takarda kuma an ce man gashi shin an yi kididdiga assessment na diya ko kuwa ya ce
oda ce kawai aka ba su.
To ko me commissioner zai ce akan wannan batun?
A wannan hili ainihin shi na wani ina ganin Ahmed Sani ne wani margayi kuma iyalan shi su yi muna complain cewa wannan wurin haraba suke. Kuma an zo an karba da ƙarfi an hana musu an ba wani shi na kusa da gate din kuma mun shafa mishi jan fenti tun satin da muke zo a gwamnati mun tsaye da wannan aiki ya goge ya ci gaba da aiki kuma ayin ta maganganu cewa wannan aiki a tsaye da shi ba tsaya ba
tsohon sakataren gwamnatin Sokoto Muhammad Mai Nasara Ahmad shi ma aikin ya shafe shi amma ya ce yana da kyau a rika bincike ga kwara kafin a aikata wa mutum
almost kashi 99 cikin kashi 100 waɗannan karushin waɗannan masana'antu ko gidaje zaka iske cewa yan PDP ne watan kamar yin ka duba kamar abin ana yin shi ne kamar bita da kulli ni inda nake da shaguna bakin kowar gida bisa ga halacci an ka bani shi an bani shi kan wucin gadi tun lokacin gwamnatin girma sanatan Sokoto ta tsakiya sanata Aliyu Magana da Wabaku sa'annan gwamnatin ta shuɗe wadda muke ciki ta mai girma sanata Aminu Waziri Tambol aka mallaka min takardar shaida cewa an bani wurin
a can watannin baya ma an yi wannan ruso a manyan gine-ginen kasuwanci mallakar fitattun yayan jam'iyyar adawa ta PDP da sunan za a fadada titi da kuma shataletale da ke kusa da gine-ginen nasu an yi ayyukan kuma an biya su kudaden diya sai dai sun yi korafi cewa cin zarafin siyasa ne aka yi musu to ko waɗannan rushe-rushe da ake yanzu akwai shiri na biyan diya ga masu waɗannan wuraren kwamishinan filaye da gidaje ya amsa da cewa
gwamnati ba za ta biya diya bisa ga abinda aka yi kan ganganci ba kamar yanzu nan Ali Aqilu in ka lura hasarar da gwamnati za ta yi ma wurin gyaran titin ya da rusga saboda wannan aikace-aikacen da aka yi
a cewar gwamnatin ne za a ci gaba da wannan aikin na rusa a duk wuraren da aka yi ma alama za a rushe abinda wasu ke ganin cewa aikin mayar da jihar Sokoto baya ne ake yi ba wai ci gaba ba a ɗayan ɓangaren kuwa gwamnatin na ci gaba da bayar da ayyukan raya ƙasa da suka shafi samar da tituna da wasu ayyukan more rayuwa a ƙananan hukumomi da gwamnan jihar ke rangadi a halin yanzu
gwamnatin jihar Sokoto ta tabbatar da cewa za a ci gaba da gudanar da wannan aiki na ruso a duk inda aka shafa wa jam'iyyar yayin da su kuma waɗanda asarar ta shafa suka rintuma zuwa kotu domin kai ƙorafe-ƙorafen su tare da fatan samun adalci masu sauraro abin da ya samu ake nan a shirinmu na yau sai a biyan mako mai zuwa domin jin wani sabon shiri yanzu amarjin Muhammad Ibrahim Kwari da Muhammad Nasir da suka taimaka domin wannan shiri ya zo gare ku daga nan birnin Washington DC ni Sarki Alhaji Gumar ke cewa
kuma dalla yanzu kuma lokaci yayi da za mu kawo muku shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
Murtala a takaicen wani hadari da haramtacce wato wani hari da haramtacciyar kungiyar Shi'a ta Najeriya mai ra'ayin Iran ta kai a babban birnin tarayyar Abuja yayi sanadin mutuwar akalla jami'an tsaro biyu a cewar ƴan sanda yayin da wasu uku kuma a suke cikin mawuyacin hali mutane biyar sun mutu a wani barin wuta da Ukraine ta yi a yankin Belgorod na kan iyaka da kasar Rasha jiya Lahadi yayin da dakarun Rasha suka kai farmaki wani otel a gabashin Ukraine wanda ya kai ga bacewar wani dan jarida tare da jikkata wasu su biyu wasu mutane 12 kuma sun jikkata a Rakiton wani kauyen Rasha wanda ke da tazarar kilomita 38 daga kan iyakar Ukraine daga cikin waɗanda lamarin ya ritsa da su kuwa hadda wata matashiya mai shekaru 16 wacce aka ruwaito cewa tana cikin mawuyacin hali a cewar gwamnan yankin Yaroslav Gladkov hukumomin shari'ar Faransa a jiya Lahadi sun ci gaba da tsare wani ɗan ƙasar haifaffen Rasha kuma wanda ya kirkiri manhajar nan ta aika sakonni wato Telegram Pavel Durov
sai masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da karfe 4 na rana agogon Najeriya zamu sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawe wanda ya tsara sauti ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Charlton ne Murtala Faruk Sanyinna ke muku fata alkhairi ma'assalam.